أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد الفاتح الخاتم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله يومنا جمعة شاهد قوة المحرم شكرا تدبو daya da 441 hijiriya wanda daidai da 13 ga watan 9 shekara ta 2019 miladiya. Ga mu mun dawo a zawiyar Shehi Malam Marwa da ke nan garin Tasawa, ina za mu ci gaba da karatun littafin Ashifa بتعريفه حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم زما wannan na uku kenan. Mun faro satin da ya gabata muna cikin babi na farko, fasali na farko, fi ma jaa min zalika. Al-fasl al-awwal fi ma jaa min zalika maji al-madhi wa al-thana'i wa ti'dad al-mahasin. Wato fasali wanda yazo yana bayanin abin da yazo na cikin Al-Qur'ani na yaban ne yabo da kirgam kyawawan ababe na maki sallallahu alaihi wasallam. Mun zo fadar Ja'far Sadiq Ja'far wa qala inna mun ce wa qala Ja'far ibn Muhammad. Wannan Ja'far shine ake cewa Ja'far Sadiq, yana cikin jagororin Ahlul Bait jikokin Ma'aki sallallahu alaihi wasallam, shine Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa karrama wajha. Imam Ja'far as-Sadiq yace alima Allah ta'ala ajza khaliqihi an ta'ati. Allah ya san gajiyawa halintarsa daga da'as fa arrafahum zalika, sai sanar da su wannan, likai ya alamu annahum la yanaluna safwa min khidmatihi, sai sanar da su wannan likai ya alamu nan su san cewa annahum cewa su ba sa samun tatuwar hidima gare shi. Fa aqama bainahu wa bainahum makhluqan min jinsihim, sai tsaida wani abin halitta daga cikin jinsin su bainahum tsakanin su, fi surati wanda yake a cikin jinsin su yake a sura. Albasahu min na'atihi ar-ra'fata war-rahma, sai ya saka mai riga ta kyawawan sifofin shi, shine ta ar-ra'fa tausayi war-rahmata da kuma jinkai. Wa akhrajahu ila al-khalqi safiran sadiqan, sai fitar da shi zuwa halitta yana jakada na gaskiya. Waja'ala ta'atahu ta'atahu, sai sanya biyayya gare shi sallallahu alaihi wasallam, biyayya ce gare shi, ma'ana biyayya gare shi biyayya ce ga Allah. Wa muwafaqatahu muwafaqatahu, kuma dacewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dacewa ce da Allah, dacewa da umarnin shi, dacewa da abin da yake so, to dacewa ce ga abin da Allah ya umarni da shi, kuma abin da Allah yake so. Fa qala ta'ala, sai Allah madauki sarki ce, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, duk wanda ya bi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to hakika ya bi Allah. Wa qala ta'ala, kuma Allah madauki sarki ce, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya ma'aikin Allah ba mu aiko ka ba face sai kana rahama ga talikai baki daya. Qala Abubakar, qala Abubakar ibn Muhammad at-Tahir, zayyana Allah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi zinatir rahmati. Mala Abubakar Muhammad ibn Tahir yace Allah ya kawata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi zinatir rahmati, da ado na rahama. Fa kana kaunuhu rahmatan, sai samuwarsa baki daya sallallahu alaihi wasallam ta kasance rahama ce. Wa jami'u shama'ili, haka nan baki dayan dabi'o'insa, wa sifati da sifofinsa, rahmatan ala al-khalqi, baki daya wannan rahama ce afsa halitta baki daya. Fa man asabahu shay'un min rahmatihi fa huwa an-naji, wanda wani abu ya same shi daga cikin rahama ma'aki sallallahu alaihi wasallam, to shine wanda ya tsira fi darina, cikin gida biyu duniyar lahira, min kulli makruhin, daga duka abinki, والواصل فيه ما إلى كل محبوب كما شيني وان ديكي سادوا دكا أبنك أونا أبنسو تكين دوني اللاهرة ألا ترى مانا محمد بن طاهر يكي سيوا باكا جني أن الله تعالى يقول سيوا ألا مدوكين سكينة سيوا وما أسن لك إلا رحمة للعالمين بما أيكو قبس سيكنا رحمة قتالك باكدا فكانت حياته رحمة سيرا يوسف صلى الله عليه وسلم تكفن شي رحمة ومماته رحمة حكنا متو السماء كما تكفن شي رحمة كما قال صلى الله عليه وسلم كما ريندا يهودي سيادة عمد الله تبتع قريشي yace hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum rayuwata alheri ne gare ku hakan nan mutuwata ma alheri ce gare ku wa kama qala alayhi salatu wa salam kuma kamar yanda yahudi sai da amince Allah tabbata a gare shi idza arada Allahu rahmatan bi ummatin in Allah yayi nifin rahama jin kai ga wata al'umma kafada nabiyaha sai karbaran annabinta qabla ha gabanin ita al'umma faj'alahu laha faradan sai ya sanya shi ya zama faradi ne gare su rigage shi abin da yake na farat wanda zai je ya riga ku zuwa in shi aurin sha ne za ku zuwa shi kamun ku je ya daidaita muku abin shan za ku sha inda za ku dai shi wanda zai je ya daidaita muku abu kamun ku je faradan kenan wa sarafan kuma zama shi ma marganyi ne wanda ya riga ku nagari shi ma wanda zai ƙara ya gyara muku lamura kamun ku je sallallahu alaihi wasallam wa qala samarqandi malan as-samarqandi yahudi wanda yake ma abul lays Nasar bin Muhammad wannan shahararren malami ne wanda shine ya rubuta littafin da ake cewa Tanbihul Ghafilina bi ahadisi Sayyidul Anbiya'il Mursalin wannan littafin da ya shahara sosai tunda muka taso muna ji ana karanta shi Tanbihul Ghafilina amma wa an su gaba suke cewa a ba Tanbihul Ghafilina yake Tanbihul Aqilina yake wannan malami abin mamaki da na karanta shi tarihin rayuwarsa an haye shi hijira tana da shekara 333 yayin wafati tana da 373 in kuka lura bai huce duka shekara 40 ba kwata-kwata rayuwarsa amma yayin irin wannan abun ya falakar da duniya shi ya farka tuntuni har ya rubuta littafi wanda yake ake ce mai Tanbihul Ghafilina falakar da rakanannu shi wa'ansu ma suna nan suna jira sun kai shekara 40 sannan su farka da kwana na kurciya shi bai kai 40 din ba ba har ya farkar da duniya ba shi kadai ne abin da yayi ba yayi rubuta wanda yake cewa Bustanul Arifin kuma yana da tafsiri na alqurani ake cewa Baharul Ulum Baharul Ulum teku na ilmai wannan dukan su fa ya rubuta shi bai huce shekara ɗan shekara 40 ba wannan malamin shine yake fadi yace da Allah yace rahmatan lil alamin rahama bam aiko ka bafa ce sai kana rahama ga talikai yani liljin yana ni wannan rahama ce ga aljannu wal insi da mutane kila aka ce li jami'il khalqi rahama ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga baki ɗayan halitta ma lil mu'mini rahama ce ga mu'minai ga wanda yake mu'mini ta ina yace rahmatan bil hidayati rahama ce da shiriya ga mu'min rahmatan lil munafiqi bil amani min qatl rahama ce har ga munafiki da samun aminci amintuwa daga kashi munafiki in ba dan rahama ba ta maji sallallahu alaihi wasallam talillabe shi ya karya ta shi ma musulmi ne ana sallah yana ganin shi yana zuwa masallaci da kashe shi za a yi in lokacin da ake duk inda ake shari'a musulunci saboda munafucin shi rahmatan lil kafiri kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ce ma har ga kafiri ta ina bi ta'khiril azabi da jinkirtar da azaba a gare shi wasu kafirai da suka saba amma da suka kafara ce ma annaban su ba jinkirta musu ba azaba kai sai ta zo musu amma saboda rahama ta maki sallallahu alaihi wasallam su wa ma kana la azibu anta fihim wa ma kana la azibu mustaghfir Allah bai musu azaba saboda maki sallallahu alaihi wasallam an jinkirta musu azaba qala ibn abbas abdullah ibn abbas radiyallahu anhu la anhuma yace huwa rahmatun annabi sallallahu alaihi wasallam rahmatun lil mu'minina ga mu'minai walil kafirina kuma rahama ce ga kafirai ma iz rufu mimma asaba ghayrahum min al-umam al-mukaththiba saboda an kubutar da su an musu afwa an musu rangome an yahe musu kamar yahewa ba an dai kubutar da su mimma asaba ghayrahum min al-umam daga abin da ya sami wasu su daga cikin al-ummatai al-mukaththiba wanda suke masu ƙaryata annabawa wa hukiya an annabi sallallahu alaihi wasallam an haikort an hakaito daga annabi sai ya damu ta Allah ya tabbata a gare shi qala jibril yace qala jibril alayhi salam yace ma malaika jibril alayhi salam hal asabaka min hadhihi rahmati shay'un shin wannan rahmat da Allah ke fadi bai aiko ni ba sai ina rahama ga talike baki daya kai ma wani abu ya same ka ne daga wannan rahama qala na'am malaika jibril yace kwarai kuwa kuntu akhshal aqibata na kasance ina tsoron karshe fa amintu li sana'illahi azza wa jalla alayya sai na amuntu da yabo na Allah wanda azza wa jalla mai girma da buwaya alayya a gare ni bi qawlihi zi quwwatin inda zil arshi makin muta'in thumma amin yace da wannan ayoyin guda biyu Allah yace zi quwwatin shi ma'abucin ƙarhi ne inda zil arshi makini kuma abucin makana ne ma'abucin matsayi ne da daraja a wurin ma'abucin al'arshi wurin Allah duk wannan bai zo ba inda sai amintu sai da ƙara cewa mai muta'in thumma amin abun biya ne sananka cikin mala'il ala cikin mala'iku abun biya ne aminin kuma amintacce amintaccen Allah ne da wahayi Allah shi ya amincewa aiko da shi ga wa'ayin shi amintaccen Allah ne a sama amintaccen Allah ne a ƙasa da ya samu wannan sai lokacin da hankalin shi ya kwanta wannan matsayi da aka faɗi na shi yace Allah ya yabe shi muta'in tamma amin abun biya ne abun mamaki Qur'ani komi babu bai zuwa kamar da hazar muta'in abun biya tamma a can aminin amintacce da za ka ce ka kawo a ce muta'in aminin samma abin da ma'anar ta canza ba haka ake ni ba kuma haka abin yake ba muta'in abin biya ne cikin annaba saboda ni annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ahabba Allahu al-abda nada jibril qala inni uhibbu ya jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu fa yunadi fi samai inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbunahu in Allah ya so bawa sai ya ce ma sai ya kira malaika jibril ya ce ya kai jibril ina son wani ka so shi sai malaika jibril ya so mutumin nan sannan shi malaika jibril sai shela a sama ya ce to Allah yana son wani ku so shi sai suka duka wanda suke son malaiku baki da sai su so mutumin nan sannan fayuda wa lahul qabula fil ard sai a sanya kabuli gare shi akan kasa ba a ce ba a sama duk in ya hudi kawai za a bi shi abinda ya hudi duk malaiku ko za su yi aiki da shi muta'in kenan sama abun biya ne can wurin amma nan kasa ba a ce ban ya hudi musu ma su bi a ma'aikan ma da ake turo lalle shi ma ma'aiki ne Allahu yasfi minal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah yana zaben manzanni daga cikin mala'iku da cikin mutane shi manzo ne na manzanni zuwa ga manzanni amma manzannin ma suka hudi ba duka ake yarda da su ba a nan kasa to amma shi ne hikimar can wurin aka ce muta'in abun biya ne can sama aminu kuma amintace da ya ji wannan sai ya nutsu ya san ashe yanzu kai hankalin shi ya kwanta amma gabanin shi shedan ma ya zama shugaban mala'iku ya limance su shekaru aro amma karshe ba ta mai kyau ba ga inda ya koma to saboda haka shi ma yana kan tsoro bai aminta ba bai samu nutsuwa ba har sai da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da wahayinsa da alkur'aninsa cikin shi ya ji Allah na yaban shi mala'ika jibrilu kuma ya ce mai amintacce ne sannan ya amintu hankalin shi ya kwanta وروي عن جعفر بن محمد الصادق عن رويته دغا جعفر الصادق كما ان مكا غباتر ده ترجمه شي قوله تعالى a cikin fadar sa madaukacin sarki assalamu laka min ashabi al-yamin aminci ya tabbata gare ka daga mazowa dama wato abinda yake kamar zahin aya take ni haka kai ne kace da mutane sai wani abu ya rutsa mutane baki da cikin mutanen da ya rutsa kai naka mutanen sai suka hita ba abin da ya same su to kai za a zo ana ma barka lalle wannan abin da ya rutsa mutane kai ka tsira duk iyalanka suna ciki amma Allah ya da su ba abin da ya same su to barkanka kamar haka ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam barka ga mutanen da suke mutanen dama shine shugaban mutanen damun baki daya to sun tsira Allah ya kubatar da su to wannan da aka ce aminci ya tabbata gare ka kenan shi Jafar yace imam Jafar Sadiq yace ai bika ana nihin lakan wannan bika ne aminci ya tabbata da kai ga wanda suke su mazuwa a mazuwa dama ne ashabul yamin innama waqa'at salamatu min ajli karamati muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wannan salama kubutarsu ta abku ne dalilin girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu suka tsira sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah ta'ala Allah madauki sirri ce Allahu nuru samawati wal ard al-aya har zuwa karshen aya wannan ita ma Allah a zahirinta Allah shine hasken samai da kasai qala ka'abul ahbar malan ka'abul ahbar yahudi ka'abul ahbar kinnan ainihin shi shi ba yahude ne ya riske rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai riske annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya muslimi ta zamanin sayyidina abubakar to malami ne cikin yahudawa su ko yahudawan nan alqurani ya hada mu yanda suka san annabi sallallahu alaihi wasallam ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum kamar inda suka san ƴaƴan su kamar ka ce ba shi dake cewa kamar mutum ya san wannan kamar yin wa cikin shi to kamar yanda suka san ƴaƴan su haka suka san annabi sallallahu alaihi wasallam wani ma cikin su abdullahi bin salama yake cewa mu yanda muka san shi ƴaƴan ma nan ba mu san su ba haka a cikin yanda ake akwai na atin shi cikofin shi a cikin at-tawrat cikin littafin da gare su ko to an dauko labarai da yawa daga wannan malamin wanda ya musulunta daga baya tunda ke babban malami a cikin yahudawa shi yake cewa da shi da ibnu jubair abdullahi bin jubair al-murad bin nuri sani abin da ake ni da haske na biyu da ake Allah nuru samawati wal ard matal nuri wannan matal nuri yake da ake ce hasken na biyu abin da ake ni da shi محمد صلى الله عليه وسلم انا نين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى مثل نوره كما فدسا ملك سركي ده يتي كوتانكوشين حسكنسا اي نور محمد حسك النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكي ني وقال سهل بن عبد الله التستري كنا وني باو الله ني شيما ده سكين مانين باين الله كيتين عبد الله سهل بن عبد الله التستري يكي تشوا المعنى شيما انا ده tafsiri duk wanda ake kawo ma'ana sun aka alqur'ani zai kawo wanda suka san alqur'ani sai dauko abin da suka faɗi saboda sun shahara sun fassara alqur'ani sun rubuta suna da tafsiri wannan salibin abdullahi tasuri yana cikin jagororin malama musamman kuma sufaye kuma yana da tafsiri tafsiri da yake da tafsiri tuftari to wannan shi ke cewa al-ma'ana abin da ake nihi da wannan الله هادي وانا آية باشي دين تيكي زي فترة منا الله هادي أهل السماوات والأرض أكتر الله نور السماوات والأرض كنن أنا نين الله شيني مشي يدى متى أنن سما دكسا ما أهلن سما دكسا وانا سكي تكين سما يدكسا ثم قال سنيني مثال نوري هي كتام كتن نور مثال نور محمد كتام كتن نور عند محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان مستودعا في الأصلاب يعني عند كتن شيء أبغى أجي أتكين أسني كمشكات صفته هكذا سيت كمر الكوكيني صفة شيء كذا الكوكيني نجم كتمي إذن أجي كنجني أيهودا أيوني رامي هودا أم بايا متهوجي لذلك أجي أتري متى عند الناس كأجي هتلا ayi rami haka saman jikin bango saki haka sai ayi rami har yanzu cikin wasu gidaje ina ga ba gushe ba akwai wannan guraban wannan abu yawa to shi ne kuma mushkat shi ne muke cewa alkuki wallahi muna ji alkuki ce ko alkuki ha na'am yawa yace ga mushkatin tamkar alkuki ne yawa kamar sifa wani alkukin kaza kisha kamar ya ci gaba da yanda ayoyin suka ci gaba da bada misalin wannan yanda yake kamishkatin fiya misbah al-misbah fi zujaja az-zujajatu ka'anna kawkamun durri to amma yace wa arada bil misbahi wato ci ai kamar cikin aya yace kamishkatin fiya misbah hasken nan shi kamar mishkal kamar al-kuki ne cikin ta akwai hitila al-misbah fi zujaja ita wannan hitila tana cikin wata wani vitr vitr ni da Hausa wala yana da suna manku mai madubi yawa ne ce madubi sai kamar mir'atu ne wanda za a diba a kallon suka akwai wasu suna da kemi ko kawalwar ne yake ce mai kamar ko glass yawa glass ba to akwai suna da mun zama da shi mun yi tafsirin wannan aya gabacin shi Abdulrazzaq Allah ta'ala nu akwai sunan Hausa kawar wanne yau kawar wanne ba yau wato shi yace kamar alkuki ne cikin takon hitila hitila tana cikin zujaja kici karuwar ne a zujaja to ka annaha kaukabun durri ita wannan karuwar ne kai ka ce wani kaukabun ne kaukab tauraro ana ce mai kaukab rana ma kaukab ne wata ma kaukab ne dayan abu wanda yake kamar tauraro ko kamar rana ko kamar wata durriyu mai haske kana shikati fi yansu an zuwa fi zuwaja azujatu kana ko kun durri yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna yana kunnuwa wannan haskin daga wata itanya na kuma ta wayan shi kenan suke ta itanya to ita ce ya kenan albarka zaituna tin to an ce wannan dama itan zaituna shi ake cewa a shajaratin mubaraka yana amma ya kadu zaitu hayu bi ulayta sasula ita shi wannan manna ta itace yin ya kusan ya rika haskaka koda huta bata taba shi ba sai an kunna mai huta ne lagomi an jawo shi daga cin ya jawo man da yake jawo sai an hada da huta sannan yake bada haske to shi wannan kamar ya bada haske koda ma bai ba shi ba cin na mai huta ba to yace a arada bil misbahi qalbahu abin da ake ni da misbahi talannan a cikin misalin nan zuciyansa sallallahu alaihi wasallam wa zujajatu sadruhu kuma abinda ake nini da kawalwalliyan nan sadruhu kirjinsa sallallahu alaihi wasallam aika annahu kaukabun durri kai kace ana nini kamar kai kace shi wani tauraro ne wanda yake mai haske limasi ne al imani dan dalilan abinda ke cikin shi na daga imani wal hikmati da hikima yuqadu min shajarati mubarakatin da yake kunnuwa daga wata itaciya wadda take mai albarka aymin nuri ibrahim alayhi salam ana nini daga hasken annabi ibrahim amince Allah ya tabbata a gare shi alayhi salatu wassalam ya da amince Allah ya tabbata a gare shi wa duriban limathalu bi shajarati mubarakati aka bada misali da shajara wa itan nan mai albarka yace na azaitun kenan saboda har yau mutane sun gano abubuwan da Allah ya aje a cikin wannan itacen masu yawa masu albarka tana waraka ce tana da ababe da dama amma har yanzu akwai abun da ba a gano ba dubin cikin nan ne inda ya zurfa inda ya zurfi saboda Allah ba gaban sa ba Allah ya kawo misalin ta ita wannan itacen a cikin alkurani wa qawluhu yakadu zaitu hayudi da Allah tabaraka wa ta'ala ce wannan manna ta ya kusa ya haskaka ai ta karu nubuwatu muhammadin ana ne annabta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kusa ta dinu ta bayyana alinnasi ga mutane qabla kalamihi tun gabanin ma yayi magana ka haza zai ci tamkar wannan man da aka buga misali da shi a cikin qur'ani wa qarqila shil ayati ghairu hadha an hadi wani abu ma wanda ba wannan ba a cikin wannan aya wallahu alam Allah shine mafi sani wa qad sammahu Allah ta'ala bil qur'ani fil qur'ani fi ghairi hadha al-mawdi nuran wa sirajan munira kuma akiya Allah ya kiranye shi Allah madaukin sarki ya ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani cikin fi ghairi hadha al-mawdi cikin wurin da ba wannan wurin ba cikin wannan ayar ba ya ambace shi da haske nuran wa sirajan da wani irin haske kuma dai muniran mai haskakawa wani suna bambanta kamar nur da siraj suka ce kamar nur kenan kamar hasken wata ana yace mai nur haske ne kai ka sai ba mai fada ba siraj kuma haske kuma kamar na rana kuma mai haskakawa ba haske ba kawai wanda ka iya hangen shi zai haska ma komai haske mai haskakawa haka yazo cikin alqur'ani fa qala ta'ala ana maduki sirke ce karja akum min allahi nurun wa kitabun mubin haqiqa nurun wani irin haske wa kitabun yazo muku min allahi daga Allah wa kitabun mubin kuma daga littafi mai bayyanawa wa qala ta'ala nan da an ce karja kuma Allah nurun wa kitabun mubin ai dai mai basira ya san annabi ake ni sallallahu alaihi wasallam da hasken nan yazo muku wani irin haske yazo muku daga Allah wa kitabun mubin da kuma littafi mabayyani mai bayyanawa shine alqurani littafin dai shine alqurani hasken nan kuma shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala Allah madaukin sirri yace inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wada'iyan ila Allahi bi'izni wa sirajan munira inna arsalnaka hakika muka aiko ka shahidan kana mai shaida wa mubashiran kuma kana mai bada albishir wa naziran kana mai gargadi wada'iyan kuma kana mai kira ila Allahi zuwa Allah bi'izni da izininsa wa sirajan muniran kuma kana hitila mai haskakawa ومن هذا ومن هذا أنا دكتي وأنا كم قوله تعالى فدار الله مدرك سركي ألم نشرح لك صدرك ليش بمشم بميلو تكيرجي غيرك بميلو تعمك تيرجنك با إلى آخر السورة هذه زوا كرشان سورة بك يبوني عن النبي صلى الله عليه وسلم شرحك أن ليش وساعك إني ينا إني يلو تاوى والمراد بالصدر أبن لك إني الصدرك إنك إرجي هنا نقول القلب شين زوشيا قال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يتي شرح الله شرحه بنور الإسلام الله يا يلو تاشد حسك مسلمتي وقال سهل ما لن سهل إن لم يكن بياني إن عبد الله تستري يتي بنور الرسالة يا حسك كاشد حسك منزنتي وقال الحسن الحسن البصري شما تهدك سكين غارة زن تابعي wanda ya shahara sosai ana cewa magana shi tana da kama da magana annabawa ina cikin mutane masu tsoron Allah sosai a zamanin su irin yana ba ma kamata ya yana hodi in yana magana tana magana shi tana kama zukata saboda haka ake cewa magana shi tana kama da magana annabawa akwai magana da naji tashi kullun nake maimaitawa ta bana mamaki ina haɗa mutane shi yace shi ni kinna da ku gani na riski sahabi wanda yakin Badar har guda 70 yace wa'annan mutane da na gansu ku inda za ku ganin su kiya za ku yi mahaukata ne saboda yanda kai da fata suke bin Allah suka mai da lamarin su ga Allah baki daya su ko wace inda za su ga zababbi daga cikin ku in za su ga zababbi daga cikin ku kiya za su yi ma li haula inda Allah min khalako kiya za su yi a wurin Allah wa'annan amma wa'annan mutanen ba su da wani komai a wurin Allah ko wanda kuke ganin ku za ku gina wurinku inda wannan za su zo su gan ku har da ciya yace inda kuma za su garba kananu a cikin ku da ciya za su yi ma yu'minu haula bi yawmil hisab amma wannan mutanen ba su ba da gaskiya ba da ran karshe lalatatu a cikin mutane a zamanin shi tabi ne to ya kake tsammani a wannan zamanin Hasan al-Basri kenan mallan Hasan al-Basri yace mana'ahu hukman wa ilman ya cika kirzin zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam da hukumci da ilimi wakila wata fadar aka ce ma'anahu abinda ake nihi da shi alam yuqahhir qalbaka shin Allah bai tsarkake zuciyarka ba hatta la yaqbalu waswasa har yake zuciyarka ba ta karban waswasi wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zaharak kuma muka ajiye yauninka akanka daga barinka alladhi anqadha zaharaka wanda ya yawana na bayanka kila aka ce ma salafa min zambika abinda ya gabata na daga zinubin kaya a ni qablan nubuwati ana nihin gabanin annabta abun mamaki a zinubi kuma gabanin annabta wakila arada shikala ayyamil jahiliyati wata bazara kace a yana ana nufin Allah tabaraka taala yana nihin yauni na rane kun jahiliya zamanin da yazo gabanin annabta jahiliya ake ciki wannan zamani ne gaskiya hakika ne lalle jadir ne ya yaunana hankulan wanda suke daga baya suka shiga cikin musulunci balle ma ma'aki sallallahu alaihi wasallam da Allah wanda Allah tsarkake shi baki daga dukkan lamarin jahiliya yanzu ne ake turo ma wani abu a cikin salula an ga kalla saboda rishin kyawun abin sai yake jiya ya gurbata ma zuciya kace me anhwanin wannan me anhwan aika wannan me yasa mutane wannan abun watakila har ya dame ka a kwananka ka tashi da kwana yana damunka har ya ga dama yini wannan abun ya dame ka to irin wannan abubuwan a jahiliya ba wai labari bane ba haka ake raye mutum ya mutu da ya gaje matan shi in ka ji abubuwa wai armai ne ake amma gashi nan abubuwan da ka ji dole in ka ji kawai in kana kallo abun haka ake baka isa ka canza ba haka ma'aji sallallahu alaihi wasallam ya tashi ka'aban nan tana cike da gumaka mutane gogungi suke bauta ma baka isa ka canza ba irin wannan abubuwan da in mutun ya tana su kamar yanda babansa Abbas radiyallahu ta'ala yake zo wata rana ya mamaki sallallahu alaihi wasallam kuka ya zo mai cikin zamanin da bai cika zo mai a wannan lokacin ba tsakiyar rana sai yace ya tuna jahiliya ne da abin da ta kumsa irin wannan na irin abubuwan ta na yone yana ba hankalin shi ya tashi saboda irin tuna irin wannan zamani irin wannan abu to wannan abu ne wanda ke yona na baya wani suka ce saboda wannan ne ake ce shine ake cewa wa dan anka wizraka ba wai zinubi ba ce gare ka a wannan yawunin na jahiliya shine maka sabke maka aje maka wakila saboda kai ka ta in wannan abin yana cikin zuciyarka ba ta samu safa'i ba ba ta samu tatuwa ba akwai lokacin da mutun yalle ya tinkari ubangiji da bauta yana bukatar a ce zuciyar shi babu komai babu wani abin da ke gurbata mai zuciya to Allah tabaraka ta'ala yayyaye mama aiki sallallahu alaihi wasallam wannan abin to shine yake yake kira kirga mai irin ni'imomin da yayi yake ce mai ba mun aje ma ba wannan yauni irin wannan cikin mai masu tafsiri suka ce na kunara ne kun na jahiliya wakila arada ma atqala zaharahu wani suka ce a bana ne abin da ya yauna na bayan sa minar risalati na daga manzanci hatta ballagha sai da isa da ita shi ma abin ne mai nauyi wannan aikin wahayi ake yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cikin sai bukhari sai na urmu mu'minai aisha take cewa zamanin dari ake yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi amma lokacin da wahayin ya kare kamar ya kare sai ke kai kaga yana kecewa da gumi da zuwa goshin shi yana jibi cikin sabai wani daidai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cinye annabi tana saman kawashi aka fara yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wahayi sai ya kawashi kawai kamar za ta da gurgushewa to wannan yauni na manzanci shine shi ma wasu masu fasara wannan wada nan kawai zaka ce ana nin wannan yauni na manzancin na har annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da shi hakahul mawurdi wannan shi ma malam mawurdi ya hakaito shi wa sulami da shi da malam sulami wannan su duka yawanci duk wanda aka kawo a abin da shi alqurani zaka same su suna da tafsiri nasu maluma ne a bangare da dama irin maluman da kuma kamar shi wannan mawurdin yana da littahi juz'i 20 cikin mazhaba ta shafi'a kawai to yana da tafsiri shi ma to shi da sulami kin nan shi shahararre ne a bangaren karatun alqurani ya karanta alqurani ga sayyidina usman ya sabke alqurani ga sayyidina ali da wasu sabai to su suka ce ila suka ce da wannan abu su suka haikaito wannan kaulin na risala wannan na yoni risala kila wata fadar aka ce asamnaka mun tsare ka mun baka kariya walola zalika ba dan wannan ba da asqalati dhunubu zaharaka da zunubai sun yawana na bayanka mun baka isma tsari ne wanda annaba kawai suke da ita su annaba ba sa saban Allah to wannan isma shine ake shiri aka ce a cikin wannan kaulin suka ce ai ta ake ne hakahu as-samarqandi mana samarqandi shi hakaito wannan wa rafa'na laka zikrak kuma Allah ya ci gaba da cewa cikin wannan surai mun daukaka ambatanka mun daukaka ambato gare ka kala yahya ibn adam shi ma yana cikin gwarazan masana wannan malam yahya ibn dan adam yace bin nubuwati wa rafa'na laka zikraka mun daukaka ambatanka da annabta kila wata fadara kace idza zukirtu zukirta ma'i ana ni in aka ambace ni Allah yake ni ina ni in an ambace ni za ambace ka tare da ni fi qawlihi a cikin fadar sa la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah din da kace la ilaha illa Allah sai a ce muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kila wata fadara kace fil adhani wal iqamati a cikin kiran sallah da tare iqama duk cikin kiran sallah za a ce ashhadu an la ilaha illa Allah kuma aka wadi so biya ce kuma أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا نتكلم تاري إقامة قال الفقيه القاضي أبو الفضل من لتاف النوم وانده يربط لتاف فقيه وانده يجعل قالي بابا فضل يتي هذا تقرير من الله جل اسمه لنبيه صلى الله عليه وسلم وانا تبت واتي دقى الله وانده سنن سيب وايا دع النبي ستياد أمونت الله تبت أقريشي على أزيم نعمه لديه أبسا جرما نئمو منسا أكان سا أقريشي وشريف منزلته دكما جرما مسأينشي دي درجشي عنده أورنسا وكرامته دكرامسا عليه أقريشي bi an sharaha qalbahu da cewa ya yalwata qalbahu zuciyarsa lil imani da imani wal hidayati da shari'a wa wasa'a hukum ya yalwata shi li wa'i ilmi domin kiyaye ilmi wa hamli al hikmati da kuma daukan hikima wa rafa'a anhu thiqala umuri jahiliyyati kuma ya dauke mai nauhin lamurra na jahiliya alayhi akan sa bagadahu kuma yasa ya kyamace wannan lamurra na jahiliya wa bagadahu li siyariha ya kyamatar da shi ya sanya yake kin tafiya irin ta jahiliya siyar jamu sira ce tarihi tahiya irin yanda mutane suke tahiya da rayuwar su wa ma kanat alaihi
bizuhuri dini da abinda kuma jahiliya ta kasance a kan shi ya da mi Allah ya dauke mai wannan nauyin bizuhuri dini ala dini kulli da samun nasaran addini shi afsa addinai baki da afsa addini baki ɗen shi addini musulunci da sai shahid wani addini ma baki da wa hatta anhu uhdata abai risalati kuma ya sauke nauyin abinda yake na al'adan manzanci da shi abinda uhdatar abai risalati ita risala manzancin nan tana da aba tana da yawanane wanda ta saba ba ta rabuwa da shi to shi ma Allah ya sauke mai wannan nubuwati da annabci litabligihin nasi domin ya isar da wannan addinin ga mutane to litabligihi linnasi ma unzila ilayhim domin ya isar wa mutane abinda aka sabkar zuwa gare su wa tanwihihi bi azimi makani kuma da daukaka girman matsayinsa wa jalili rutubatihi da kuma girman matsayin shi da shi ma rutubati matsayin shi wanda yake jalili mai girma wa rifati zikri da kuma daukaka ambatansa wa kiranihi ma'asmi ismuhu da kuma yanda Allah ya hada sunan shi tare da sunan shi sallallahu alaihi wasallam qala qatada malam qatada yace shi ma yana cikin maliman tafsiri ko dan qatada guda biyu ne akwai qatada sahabi wancan qatada shine Abu Amr qatada bin Nu'man bin Zaid bin Amir tawfa sanata 23 wannan sahabi ne kin wanda ya shekara ta 23 ya yi wafati ina kiyar san sahabu nan ne wanda ake ce mai Qatada wanda aka hidda mai ijiya a yaki ya nisa mai doki ijiya ya maida mai ijiyar da aka maida mai annabi ya maida mai sallallahu alaihi wasallam ta koma ta hi gani da wancan ijiyar da ke da wanda ba hidda ba eh ji da ma duka biyu aka hidda annabi sallallahu alaihi wasallam ya maida mai shi malam Qatada yace koko wannan sahabin mai girma radiyallahu ta'ala anhu iya fahimta mun shine yace rafa Allahu zikrahu Allah ya dauka ambatansa ne fi dunya wal akhirah a duniyar lahira falaysa khatibun babu wani mai huduba wala mutashahhirun babu wani mai hidin kalmar shahada wala sahibu salatin babu wani ma'abucin yin sallah illa yaqulu face sai yana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam dole sai kaji yana cewa duk wanda zai huduba da wanda zai kalmar shahada da wanda zai sallah dole sai ya hida haka yace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rawa abu sa'id al-khudri kima abu sa'id al-khudri sahabi ne mai girma yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ya rawaito cewa annabi tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi kala yace atani jibrilu alaihi salam malaika jibrilu amincin Allah ya tabbata a gare shi ya zo mun fa kala yace inna rabbi wa rabbaka yaqulu tadri kayfa rafa'tu dhikrak yace ubangiji na kuma ubangijinka yana cewa shin ka san yani na daukaka ambatanka qultu allah wa rasulu alam sai nace Allah da manzansa sune mafi sani kala sai yace idza zukirtu zukirta mai in aka ambace ni sai ambace ka tare da ni shine Allah tabaraka taala ke ni da ya dauka ka ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam qala ibn ata'in malam ibn ata shi ma ya wadi al-iskandari ne koko ibn ata shi ma yake cewa ja'altu tamamal iman bi zikrika mai fassara wannan magana kamar Allah yana cewa na sanya cikar imani da ambatanka tare da ni duk wanda zai yana so imani ya ambaci Allah in bai ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam ba imani nashi baya cika wa qala aidan kuma yace ja'altuka zikran min zikiri na sanya ka kai ma zikiri ne daga cikin zikiri na ambato ne daga cikin ambato na in aka ambace ka ni aka ambata fa man zakaraka zakarani duk wanda ya ambace ka zakarani ya ambace ni wa qala ja'far ibn muhammad ibn sadiq malam ja'far jagora cikin jagora al-baiti ja'far sadiq yake cewa la yadhkuruka ahadun bir risalati illa zakarani bir rububiyyati ma'anar shi wannan ba wanda zai ambatanka da manzanci sai ya ambace ni da ubangijintaka wa ashara ba'dhum fi zalika ila maqami shifa'a sashin su ma yayi nuni a wannan zuwa maqami na ceto ba wanda ga ceto nan ran ta shi kiyama shifa'atul kubra kenan babu
wanda zai samu ceton nan ba wanda zai wanda ke son sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ke bada ceton wa min zikrihi ma'ahu ta'ala yana daga cikin ambatansa tare da shi madaukakin sarki an karana ba'atahu bi dhatihi ya hada biyayyarsa da biyayyarsa wasmahu bismihi kuma ya hada sunan shi fa kala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ti'ullaha war rasula ku bi Allah ku bi manzo aminu billahi wa rasuli kuma yace ku yi imani da Allah da manzansa fa jama'a bainahuma sai hada tsakanin su biwawil atfi da wa ta'dafi al-musharrikati wanda take tarawa wawu ta'dafi wanda take hadawa kuma wanda take tarawa kaza da kaza an hada shi da kaza wala yajuzu jam'u hadha al-kalam fi ghairi haqqihi sallallahu alaihi wasallam amma bai halitta ba a hada wannan magana cikin wani annabi sallallahu alaihi wasallam in ba cikin haƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda za a hada shi da Allah ba a hada mutum da Allah saboda haka ma zai kawo wani hadisi wanda ya hana haka haddathana ash-shaykhu abu ali al-husayn ibn muhammad al-jayyani al-hafiz fi ma ajazani wa qara'tuhu ala thiqati anhu qala haddathana abu umar an-namari قال حدثنا ابو محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا ابو بكر بن داسه حدثنا ابو داود السجزي حدثنا ابو الوليد الطيالسي حدثنا شعبه عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفه عن كربو دغ حذيفه اليماني صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا صحابي مي جرمه wannan shi kadai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi sirrin munafikai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi munafikan duka ko duk munafikan annabi sallallahu alaihi wasallam ya san su haka ake zama da su bai yato namu su asiri amma ya sanar da Huzaifah al-Yamani sirri na ya san in ya ga munafiki ya san shi duk munafikan ba wanda bai sani ba saboda haka ma a do zamanin sayyidina Umar ya kasance in za a ma mutum ya mutu in za a mai sallah sai ya wanga ya ga in Huzaifa bai nan sai shi ma ya janye yana ya ko munafiki ne kina kuma irin tawazu'un sayyidina Umar kullun yana tambayar sayyidina yake tambaye shi yake ni dai bani cikin fure ko ni dai bani cikin munafukan nan dai ko yace baka ciki ai mutum wanda ya damu ma da haka bai kasance ya munafiki nayi wannan na hida ma amma in kaka saki tambaya ta wani kuma kai dai kanka na hada ma wannan sirri ne a dukkan sanarwa sanar da shi to wannan Huzaifah al-Yamani yake cewa radiyallahu anhu anin nabi ya kado daga annabi sirri da amincin Allah tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yaqulanna ahadukum ma sha'a Allah wa sha'a fulan kar mutun ya ce in Allah ya so kuma wani ma ya so walakin sai dai in zaka ce haka sai ka ce ma sha'a Allah thumma sha'a fulan ka ce in Allah ya so sannan wane ya so in Allah ya so sannan wane ya yarda ba a ce in Allah ya so kuma ka hada su in Allah ya so da wane Allah ya so wane ma ya so a'a in Allah ya so sannan wane ya so wai ana nin hada da ba'in ne irin wannan can ko baya zamanin jin a gaba ma an ce alci Allah sai a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hada Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a ce irin wannan za a ce in Allah da manzo Allah sun so shi kadai ya samu wannan hada sunan shi da sunan Allah haka darat qala khatabi mala khatabi yace arshadahum sallallahu alaihi wasallam annabi ya da mutum Allah tabbata gare shi ya shirye da su ilal adabi zuwa ladabi fi taqdimi mashi'ati Allah ta'ala cikin gabatar da so na Allah madaukakin sarki alama shi'ati man siwahu daga so na waninsa wakhtaraha bisumma allati hiya linnasaqi wa tarahi sai ya zabi in zaka hadawa ya zaba da summa in zaku cewa zaka dole sai ka ce wani yaso shi ma bayan Allah yaso ka sanya summa wanda take ni allati wanda ita summan nan hiya ita linnasaqi tana zuwa dan tartibi ne dan jerantawa ne wa tarahi da kuma zinkirtawa wani sannan wani bi khilafin wabi sabanin wau allati hiya lilishtiraki wadda ita ana hudunta ne domin tarawa hadawa wa misluhul hadithul akhar kamar wannan ne hadisi na daban wanda yake cewa
anna khatiban cewa wani mai hutuba khataba inda nabi sallallahu alaihi wasallam yayi hutuba a wajen ma'aki sallallahu alaihi wasallam fa kala sai ce man yuti illaha wa rasulahu faqad rashad duk wanda yabi Allah da manzansa hakika ya shiryu wa man ya'sihima faqad ghawa wanda ya saba musu ya bata da yayi wannan fa kala nabi sallallahu fa kala wannan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai bisa khatibul qaumi anta ya munana mai yi mutane hutuba kai kinan ya munana ace kai ne yi mutane hutuba kenan abin da yayi ba kum saboda haka aka ce mai wata cikin wata ya ce mai tashi zaman yake zai hutuba da sunan mutane da yayi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam tashi aw qala idhhab koku annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wata ya ce mai tafi wannan fa masu bin kokobin hadisi suka hadi suka ce sabit bin qais ne wannan yana cikin masu yin hutuba na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a Madina kwarewa yana cikin kwararrun iya magana amma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi baya ganin ba daidai da yayi magana ba bai halitta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ayi abu ba daidai ba bai yi magana ba saboda haka shi da mai gaskiya irin wannan yace mai tashi kala Suleiman wannan sunan ne yace kariha minhu aljam'a bainal ismaini bi harfi alkinayati lima fihi min at-taswiyati ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyamaci hada suna guda biyu da harafi na kinaya domin abin da ke ciki na daga cikin daidaitawa da yace wa man ya'sihima an hada su baki daya wa man ya'sihima wanda ya saba musu dan me bai ce ba wa man ya'sillahu wa rasuluhu kamar da yace wa man ya'sillahu wa rasuluhu da ya bambanta ya rarraba wannan ijmalan Suleiman wa dhahaba ghayruhu walansa kuma ya tafi cikin cewa ila annahu inma kariha lahul wuqufa ala ya'sihima annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyamaci tsayawar da yi da yace wa man ya'sihima ne da yace wa man ya'sillahu wa rasuluhu faqad rashad wa man ya'sihima wa sai yace wa man ya'sillahu wa rasuluhu faqad rashada wa man ya'sihima ya tsaya wanda yabi Allah da manzansa ya shiryu wanda ya saba musu wanda yabi Allah da manzansa ya shiryu da wanda ya saba musu abun aka tsaya haka magana ba ta yi ba saboda wa shine abu abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye a wurin wa qalu abi Suleiman asah amma fadar abi Suleiman wanda ya fadi da maganar ta farko tafi inganta cewa ya dan ya hada da shi wannan bayan da kika kai ya jam'u bainal ismaini ya kiyamaci gare shi ya hada suna guda biyu ne a kinaya da musu kinaya da yace humakin nan to wannan saboda an rawaito akwai inda aka yi haka Annabi sallallahu alaihi wasallam bai magana ba koko a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam irin magana kamar haka cikin hadisi ingantacce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatu man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman abu guda uku wanda dabiyoyi guda uku wanda ya same su to ya samu jin dadi na imani an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimman siwahuma ko Allah da manzansa su kasance sune mafi soyuwa a wurin shi daga wanda ba su ba shine na fara na biyu an yuhibba al-mar'a mutun ya so mutun la yuhibbu illa lillahi ba ya san shi ko ba ce bai so shi ba ko sai dan Allah ka so mutun dan Allah kawai na karshe yace an yakrahu al-insanu an ya'uda fil kufri ba'ada an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdha fil nar mutun ya kiyamaci ya koma cikin kafirci bayan Allah ya tsamo shi daga kafircin kamar yanda mutun ke kiyamata a jima shi cikin wuta to nan ma fakara ta har ta ko Annabi sallallahu alaihi wasallam yace an yakuna Allahu wa rasulu habba ilayhi mimman siwahuma an yakuna Allahu wa rasulu ahabba ilayhi mimman siwahuma sai yace siwahuma daga wanda ba su biyu ba wanda ba su ba ya hada su shi ma anan wurin Annabi ya wadi sallallahu alaihi cikin hadisi ingantacce da Bukhari da Muslim suka rawaito shi saboda haka yace wannan magana ita ce ta inganci limaruya fil hadisi sahih domin abin da yazo cikin hadisi ingantacce annahu qala cewa shi yace wa man ya'sihi ma faqad ghawa wa wanda ya saba musu hakika ya bata walam yadhkuru alwuqufa bi ambati tsayawa ba shi cikin hadisin wancan na aina wadu ko ce shi Abu Suleiman din da wanda ya hodi yace bai ambaci tsayawa ba ala ya'sihi ma absa ya'sihi ma bi ce ba ko man yudillahu wa rasuluhu فقد رشد ومن يأتي ما به ولي وأن أنسي عنهم وقد اختلف المفسرون أتيك ما سو فسر سنسى موسى وسنسى باني وأصحاب المعاني ما أبوتا معانوني ما سنا معانوني في قوله تعالى أتيك فلا الله مدعو كنسلك إن الله وملائكته يصلون على النبي الله تبارك وتعالى الله من زنسها سنا يما النبي صلاتي hal yusalluna shin wannan da aka ce Allah da manzansa suna yi ma annabi salati wannan yusalluna suna yin salatin nan raji'atan ala Allah ta'ala wal mala'ikati amla yusalluna suna yin salatin ana nin da Allah da mala'iku koko ba haka ake ni ba fa ajazahu ba'dhum sashan masu fasaran masu tafsiri suka ingata suka halatta da haka suka ce haka ne ake ni Allah da manzansa suna yi ma annabi salati wa mana'u akharuna wa'ansu kuma suka hana wannan li'illati tashrihi domin dalili na tarayya kama an tara Allah da mala'iku shi ko kamar da makwadi baya Allah da manzo ne kawai ake hada Allah ba da wani ba wa kasud danira to ya za fatara kenan wannan aya suka ce sai suka kebantar da lamiri bil mala'ika wannan lamirin suka ce na mala'iku ne wa qaddarul ayata suka kaddara aye kamar ana ne inna Allah yusalli sai dai Allah yana yin salati inna Allah yusalli Allah yana salati a sallallahu alaihi wasallam wa mala'ikatuhu kum mala'ikunsa ma yusalluna suma suna salati a annabi to sai aka rarraba suka ce wannan shine abin kaddara wa qadru ya an umara wannan duka dan anuna wai girman ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam su mala'iku ma ba a rarraba a hada sunansu da Allah a ce da su da Allah to amma ma'aji sallallahu alaihi wasallam kullun abu haka ne fa qadru ya an umara an karbo daga umar radiyallahu ta'ala anhu annahu qala umar bin khattab halifa nabiyyu sallallahu radiyallahu ta'ala yake cewa min fadilatika inda Allah an ja'ala ta'ataka ta'atuhu yana da cikin farallaka a wurin Allah ya ma'aikin Allah Allah ya sanya biyayya gare ka biyayya ce gare shi fa karqala ta'ala Allah madauki sirri hakika yace man yudi ar-rasula duwan da yaba manzo faga da Allah jika yaba Allah wa karqala kuma ta'ala kuma Allah mai gin sarki yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in har kun zamo kuna san Allah to ku biyo ni Allah zai so ku wannan aya al-ayatin har zuwa karshen aya kenan qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukum Allah oh mai yi Allah wa rasuluhu ko cikin aya fa inna Allah ghafurur rahim wa ruya annahu lamma nazalat hadhihi al-aya ada wato cewa da wannan aya ta sabka kalu sai mutane wa ansu musamman munafikai ne za su cewa inna muhammadan sandi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yuridu an natakhiza hanana yana so murke shi wani abin kauna ne kamar takhazatin nasara isa kamar inda nasara masu addinin nasara suka rike annabi isa fa anzalallahu alaya sai Allah ya saukar da aya qul a'udhu billahi war rasul fa in tawallu fina la ilaha illa kafirin ko bi Allah dai da manzo wanda ya juya to Allah bai san kafiri kenan wanda ya ji wanda bai haka ba ya zama kafiri Allah ko bai kaunan bai san kafiri fa karana da'atahu bi dadi sai Allah ya hada da'asa da da'asa biyayya da gareshi da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam da biyayya gareshi ragaman lahum kan turmuza hantunan su koda su basu so ba makiya koda basu haka nan ba wa kadi ikhtalafa al-mufassiruna hajika masu tafsiri sun samu sabani shi ma'ana kauli ta Allah cikin fadar Allah madu sarki shi umar kitabi a cikin fatiha da yace ihdina siratal mustaqima Allah ka shirya da mu zuwa tabarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tabarki na wanda ka shirya da su ni'ima ghairul maghdubi alaihim ba wanda kai hushi ba a gare su wala bayina ba batatu ba fa qala abul aliya mana abul aliya wal hasan al basri da mana hasan al basri taji hasan al basri suka ce as-siratal mustaqima huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abul aliya yace tabarki madaidaici shine manzo Allah tsiya da mutsi Allah ta bada gare shi wa khiyaru ahli baiti da zababben yan gidansa wa sahabi da sahabansa hakahu anhuma abul hasan al mawardi abul hasan al mawardi shi ya haka to wannan magana da gare su wa hakama kiyul anhuma kuma anahu shi ma malam maki ya haka to wannan da gare su wa qala yace huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine manzo Allah tsiya da mutsi Allah ta bada gare shi wa sahibahu abubakar wa umar da kuma sahabansa nan guda biyu abubakar da kuma sayyidina umar wa haka abul laysi samarqandi shi malam abul lays samarqandi ya haka yato misal uku tankwacin wannan magana ana abul aliya daga malam abul aliya fi qawli ta'ala cikin fada Allah madaukakin sarki da yace siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdalin qala فبلغ ذلك الحسن سي وانا لبار يكي ما حسن البطري اكتي قابن دا اكتي كاتي قال صدق والله وكو ابن دا اكتي ابل عليا هدي سي تحقيق ابل عليا يهي قسكيا والله ابل عليا يهي قسكيا وانا صحا كما قسكيا سيفا دا يهي نسيها وحكا الماوردي ما الماوردي شيما يحكيتو ذلك وانا في تفسيري اهدنا الصراط المستقيم سكن فسر اهدنا الصراط المستقيم كشير المتفركي مريدي ان عبد الرحمن بن زيد دغا عبد الرحمن بن زيد وحكى عبد الرحمن بن زيد وحكى ابو عبد الرحمن السلمي شي ما عبد الرحمن ابو عبد الرحمن السلمي شي ما حكيتو ان بعد من الساشن سو في تفسير قوله تعالى سكن تفسير فقال لما دوكي سكي ديتي فقد استمسك بالقرط الوسكا دو وندهي wannan wa yake sama kadisa saka bidu su kai nan o man yusulim wajahu go o man yusulim wajahu illahi o huwa muslim fa kadisa saka bidu utruska duk wanda ya mika huskar sa zati yaba Allah kansa yana mai wika wiya yana mai musulmi fa kadisa saka hakika yayi riko bil ulwatul huska da igiya mashi kwari uskakin nan muallafi ne na ausak mashi kwari mashi inganci to akace suka ce wannan uratul wuskakin nan innahu muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ko ake ni da yato sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine igiya mai kwari waqila al-islam wata madaka ce ana ne musulunci waqila shahadatu tauhid wa suka ce shahada ce ta tauhidi ita ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qala sahal malan sahal malan sahal yace shi kauli ta'ala cikin badar na madaukin sarki wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in da za ku kirga ni'imar Allah ba ku kidan nita nan maluma masu hikima masu masana tafsiri suka ce da yawa mutane tsamani suka in aka ce wannan ayi wa in ta'uduni wa tallahi la tusuwa tsamani suke cewa akai in da za ku kirga ni'imomin Allah ba ku kidan yesu a'a ko ma dai ka sake ayi kadi ba ayi wa in ta'uduni ni'matallahi ni'ima daya ni'ima ta daya ta Allah in da za ku kidan yata ku bibiye ta ba ku iya idan za ku kirga ta nima ɗaya ku abin da ke karkashin ta ba ku iya kidan yita to wannan da aka yi wannan qala ni'matuhu muhammadu ni'matuhu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni'ma sadai da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ita ce ake ni wanda ba ku iya kidan yita kin ku tsaya kawai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ni'mar da Allah ya yi ma halitta da annabi sallallahu alaihi wasallam ba iya kidan yita ba tar karshe wa qala ta'ala kuma Allah mai sirri ce wallazi ja'a bi sirqi kaga wanda yazo da gaskiya wa saddaka bihi ya gaskata da shi ulaika hum muttaquna wannan sune masu tsoron Allah al-ayatayn wa ayatun guda biyu aksarul mufassirin mafi yawan masu tafsiri ala anna allazi sha'a bisuki huwa muhammadu cewa wanda yazo da gaskiyan nan shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam qala ba'dhum sashan su yace wa huwa allazi saddaka bihi kuma shine wanda ya gaskata da gaskiyar da yazo da ita kinnan wa qari'a sadaka bi takhjiji akwai qira'a da karanta da sadaka wa sadaka bihi kuma yayi gaskiya da shi shine yazo da gaskiya kuma yayi gaskiya da gaskiyan wa qala ghayruhum wanan su yace allazi saddaka bihi almu'minuna allazi saddaka bihi wanda ya gazgata da shi almu'minuna sune mu'minai wa qila abubakar aka ce ana ne sayyidina abubakar ne shi nake yin da allazi saddaka bihi wa qila ali ne wata madana ce sayyidina ali yake ne wa qila ghayru hadha wata madana ce ma wani wannan min alqawli ne daga cikin qawalu wani mujahid nan karo daga mujahid shi ma masanin tafsiri ne shi kauli ta ala cikin fada Allah madaukakin sarki ala bi zikrillah tatma'innul qulub Allah tabaraka ta'ala da yace ku saurara ku shi bi zikrillah tatma'innul qulub zukata suna samun nutsuwa ne bi zikrillah da ambaton Allah abinda ake ni da ambaton Allah a cikin wannan inji mujahid masanin tafsirin nan yace bi muhammadi ana inda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ba gaban zawa karshen cikin suratu talaki yazo annabi sallallahu alaihi wasallam shine shi ma zikiru ne shi sunan shi ne zikiru alhamdulillah wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah sai amuna da
alhamdulillah an sarari karatun ashafa daga bakin ustaz sani malam mamma daga nan zawai shehi marwan a garin tasawa jihar maradi assalamu alaikum wa rahmatullah